I done wrestled with an alligator. That's right. I have wrestled with an alligator. I done tussled with a whale. I done handcuffed lightning, throw thunder in jail.
Oh, no.
Ashe muje baby zambaki in kin taka ni zambaki dinda da mota zambaki ashe muje baby zambaki in kin taka ni zambaki dinda da mota zambaki tashin muje baby zambaki in kin taka ni zambaki dinda da mota zambaki tashin muje baby zambaki in kin taka ni zambaki dinda da mota zambaki yarinyan ai ta iya rawa ta kama je baby zambaki ai ga kudin nan ma na tsara ai komai kike so ina da shi bugatti ferrari zambaki ai gani na yanzu ina ta harka ina ta samu ba a dawa ai na ci gaba a harka music eh yarinyan ki zo mu je sha zaman ki baby ki huta ai gani nan na fito da sabuwa sauti na ai daban ne yarinyan saurare ni ai ki ji ni ne ni ne abi sadiq yaran da aka san shi a dakata zuwa ɗan kaba baby mu take clone mu yaurawa nufa ai ni ne zambaki gashin nan na tara basa karewa kudin ai ga sunan suna ta karuwa arewa yanzu ai an san ni kida na daban ne da tasu ina hip hop ina R&B nagode Allah an san ni gashi yanzu na tara mutane ko ina nayi ana bi na ni ne yaro me yayi tashi muje baby zambaki in kin taka ni zambaki dinda da mota zambaki tashi muje baby zambaki in kin taka ni zambaki dinda da mota zambaki tashi muje baby zambaki in kin taka ni zambaki dinda da mota zambaki tashi muje baby zambaki in kin taka ni zambaki dinda da mota zambaki
zambaki zambaki zambaki like zambaki 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 dinda da mota kai zambaki I feel like a fly on the low low when you get the money we dey spend so I tell I swear we dey do it. We dey do money to spend like a get it down make it run for four. What you say we dey bring that so touch touch down we dey make it leave back but I swear the four we still stay by we dey buy the bar the bar yeah
tashi muje baby zambaki in kin taka ni zambaki dinda da mota zambaki tashi muje baby zambaki in kin taka ni zambaki dinda da mota zambaki tashi muje baby zambaki in kin taka ni zambaki gani nan abi sadiq na dawo ai baby na take takarwa wannan kidin ai narwa ne kina gani ina girgizawa ake ma baby sai ki taka ga kudi nan baby na tara ai sai ki zo ni ma na baki zambaki tashi muje baby zambaki in kin taka ni zambaki dinda da mota zambaki tashi muje baby zambaki in kin taka ni zambaki dinda da mota zambaki tashi muje baby zambaki in kin taka ni zambaki.